الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A wannan yammaci na ranar Juma'a yau muna 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 1 ga watan 12 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wani misali, kamar in zaka kama gidan mutum haya, bayan kun yi yarjejeniya ga abin da zaka biya a duk ƙarshen wata, ya buƙaci a bashi avance, ka bashi avance, sannan kuma sai ya ce dole sai ka aje wasu kuɗaɗe, saboda in wata ɓarna ta faru ta ɓangarenka, ta hanyar wannan kuɗaɗe za a gyara iya ɓarnar da kai. Ran da ka saki gida ba tare da ka yi wata ɓarna kuma akan iya dawo maka da kuɗinka. Wannan ba laifi ba ne ba. Wannan kuɗi naka da aka amsa aka aje kamar wani garanti ne aka yi. Kenan, kamar ka jingina kuɗinka ne a matsayin in ɓarna ta faru, to a ciki za a kiyasta iya ɓarnar da kai ya gyara kayan shi, maimakon sai in ɓarna ta faru a zo a yi ta kama kare. Kenan, wannan daidai ne in mutum ya amsa, sannan in ƙarshe kenan ba abin da aka yi, dole a maida maka iya abin da yake haƙƙinka. Waɗannan kuɗaɗe da aka amsa ba laifi ba ne. Sakin mace mai ciki halaka ne a duk lokacin da mutum ya ga dama zai iya sakin ta. A lokacin da sakin mace baya halatta shine lokacin da take cikin jinin al'ada, ko bayan ta samu tsarki mutum ya kusance ta. To wannan saki ne na bid'a, amma in aka yi shi kuma ya tabbata. Domin shi saki na sunna sai bayan mace ta gama al'ada kuma ba tare da an kusance ta sai a yi mata saki, kuma shi ma kar ya wuce daya. A al'ada ne suke cewa ba a sakin mace da ciki, amma a shari'a babu dalilin da ya haramta. Na'am. Waɗan mushin ya baka kyautar abinci a kwanansa, zaka iya ci, zaka iya ci, sai in ka tabbata misali abinda dole ne sai an wanke, kamar misali irin kamar tukwaninsu da abinda ya kama da haka. In an tabbata gaya dan mushen ne wanda yake cin alade da sauransu, to wannan shine in zaka yi amfani da kwanukansu da tukwaninsu dole sai ka wanke. An gane ko? Kamar yanda Abu Salaba al-Khushani, Allah ya kara masa yadda yake cewa, ya manzon Allah, yace mukan kasance wani lokaci a ƙasar ahlul kitabi, ma'ana yahudi da ƴan musha, yace ya rasulullahi afana akulu fi aniyatihim, za mu iya cin abinci a cikin makayinsu? Manzon Allah yace la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha. Manzon Allah yace kar ku ci abinci a cikin makayinsu sai in ba ku samu ba wasu makayan in ba nasu ba. Manzon Allah yace to za ku iya ara ku wanke sannan kuma ku ci abinci a ciki. Lalle anan in ya baka abinci a cikin tasar shi ka tabbata dai abinci ne wanda ya halarta, to wannan ba laifi bane mutum yana iya ci, saboda shi ma ba zai baka ba a cikin wannan tasar sai ya wanke. An gane ku? Don haka Allah ya halitta mana cin abincinsu in dai abincin da ya halatta ne, tunda ba a hannunka ba za a zuba ma, kuma ba cewa za a yi baka kawo kwano a zuba ma. Da yawa daga cikin Yahudawa sun shirya abinci sun gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya je ya ci abincin. Na'am.
Zai ma mata shi ko suke ne yana cewa ga abin da zai ba.
Za su yi ni.
Dukkan yana cewa ga abin da zai ba, ta ce ta yarda, ta ce gidan kuma ba tare da ta ba shi ba.
Wai misali mutum ne suka samu rashin zuttuwa da matar shi, kuma za su yi khulu'u. Me ake cewa khulu'u? Shine saki. An gane ko? Wani nau'i ne na saki wanda in an riga an yi khulu'u to babu komi sai da sabon aure. Kamar yadda malamai suke cewa al-khulu'u talaqatul la raj'ata fihi illa bi nikahin jadid, shi khulu'u saki ne wanda babu komi a cikinsa sai da sabon aure. To kun yi dandance da ita na cewa za ta rama ma sadakinka, ko kuma abin da yake sama da sadakin ko ƙasa da sadakin, ka ce to ka yarda ka amince, ba ta baka ba sai ta tafi gidansu, shin kulu'u ya tabbata ko bai tabbata ba? In dai ka amsa cewa ka yarda ka amince ta baka sadakin, to ko bata baka ba saki ya tabbata, ka biyo bashi kenan. Inda baka yarda ba baka amince ba sai ka ce a sai in kin bani, in ka ce sai in kin bani, in bata baka ba ta tafi, to wannan a matsayin matarka take. Amma in dai ta ce ta yarda ta ka nuna ka yarda ka amince ta baka, to sannan bata baka ba ta tafi, to ka biyo bashi, kamar ciniki ne. In dai kuka yi ciniki ka ce ka sayar min, ya ce ya sayar maka, ya ce to zan je in dawo, to shi kenan ba ya halatta ka sayar ma da wani, ciniki ya riga ya tabbata in dai ka amsa, in an samu al-ijabu wal qabul. Kenan dan haka shi ma in dai ta ce khulu'u za ta rama ma sadakinka, ka ce ka yarda ba ni, ya ce to bari in dawo, to in ta tafi shi kenan wannan saki ya tabbata, kuma ka biyo ta bashi dole ta biya. Tana iya yin aurein ta gama idda, kwarai shi wannan haƙƙi naka, kuma sai dai ka kai ma hukuma ƙara ta takura, ta dole ta biya ka haƙƙinka, saboda shi abu ne wanda yake wato tabbatacce, kamar yanda shi khulu'u nassi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar da shi, haka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Ubangiji ta'ala can da yake cewa annikahu wannan at-talaqu marratan fa in saqum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيم الا ان يخافا ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون الشاهد ubangiji ta'ala yace fa in khiftum Allah yuqima hududallahi in har kun ji tsoran ba za su tsida dokokin ubangiji tsakankanin su ma aurata ubangiji ta'ala yace fala junaha alaihi ma fi maftadat bi babu laifi akan su game da ita abinda matar ta fanshi kanta da shi shine kenan ta yi kulu kamar yanda Fatima bintu Qais matar Thabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya kara masa yadda wani lokaci ita matar ta kai kukan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kawai ita kwata-kwata fa ba ta son zama da Thabit ibn Qais manzon Allah ya ce menene laifinsa tace ya rasulullahi ta bangaren addini ko ta bangaren dabi'u da halaye wato ba shi da matsala kawai illa kasancewar san shi ne ba da yi manzo Allah ya ce mata ataruddina alaihi hadikatahu shi zaki iya mayar masa da gonar shi wadda ya baki a matsayin sadaki ta ba da amsa ta ce kwarai ya manzon Allah a wata riwaya ma ce ta balwa ziyada ta ce ya rasulullahi inda kari ma na kara masa manzon Allah sai ya ce kiraye shi sai ya ce masa to khuz hadikataka wa dallika hata dalika manzon Allah ya ce masa karbi gonarka sakatta saki guda to wannan hadisi shine hadisin da yake tabbatar da khulu daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata riwaya ma kamar yanda yake ciki cewa manzon Allah ya fito da asubar zai tafi masallaci manzon Allah ya ga duhu-duhu a gaban shi ya tambaya wace ce tace Fatima ce tace ya rasulullahi kaje da haka wannan kenan shine ma dalilin da wasu malamai suka ce mutum yana iya amsar sama da abin da ya biya kamar yanda anan tace za ta kara akan sadakin inda karawar laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a don haka wasu malamai suka ce za ta iya ba mutum sama da abin da ya biya ko daidai abin da ya biya ko kuma kasa da abin da ya biya wasu malamai suka ce kari bai ya halatta sai dai bakin gwargwadon abin da ya biya don haka dai in dai mutum ya amsa to koda ba ta meka masa ba a wannan lokaci kenan saki ya tabbata in har baka yarda ba to ba za ka amsa ba saboda in ka amsa kenan ka yarda ka amince darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabun rahan mun tsaya karshen wato babi na uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin ba da jingina ta makami shin mutum zai iya daukan makami na yaki ya jingina ma wani shine malam yayi babe shine anan malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mallika abi bin al-ashraf manzon Allah yace a cikin ku wa zai iya gamawa da Ka'ab ibn al-ashraf fa innahu qad aba Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam domin Ka'ab ibn al-ashraf wato ya cutar da Allah ya cutar da manzansa alkawarin da yake tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya warware to a lokacin nan fa qala Muhammad ibn Maslama wato Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ana yace ya manzon Allah ni zan iya gamawa da shi fa atahu fa qala Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda ya samu lokaci sai ya je ma Ka'ab ibn al-Ashraf fa qala sai yace da shi aradna an tuslifana waskan aw waskai yace muna buƙatar karanta mana wuski daya ko wuski biyu lafazin wask ma'auni ne daga cikin ma'aunan abinci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wani zakka ne wanda shi wannan zakka wato kamar wani katin sango ne gwalgwadon abin da yake dauka shine tiya 60 an gane ko sa'i 60 domin duk sa'i ɗaya ko mudu hudu ne aƙalla dai shi wannan ma'aunin ya kai kusan tiya 55 daga cikin tiyar da muke awo da ita anan saboda shi mudu hudu baya cika tiyaye tuliya kamar yadda ake awo da ita anan to shine anan yace aradna an tuslifana waskan aw waskai yace muna buƙatar karamta mana wato wuski ɗaya ko wuski biyu fa qala rahanuni nisa'akum sai yace naji amma fa da sharadi idan kun jingina mun matanku to zan iya ramta mu shine yace irhanuni nisa'akum ko bani jinginar matanku qalu kaifa narhanuka nisa'ana Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda yace yaya zamu baka jinginar matanmu wa anta ajmalul arab alhadi kai ne mafi kyawun larabawa yaya zamu baka jinginar matanmu saboda shi tataccen munafiki ne kaga irin wannan kalima in ba daga munafiki ba yaya za ta fito a zuran can abinci maimakon ka taimaka saboda Allah karamta in ma jinginar za ka nema ka nemi jinginar abin da ya halatta a shar'ance ma qala sai ya ce masa farhanuni abna'akum to idan ba za ku jingina mun matanku ku jingina mun ƴaƴanku maza qalu sai suka ce masa kaifa narhanuka abna'ana fa yusabbu ahaduhum fa yuqalu ruhi nabi wasqin aw wasqai hadha arun alaina ta yaya za ka ce mu jingina maka ƴaƴanmu a ringa zagin ɗayansu nan gaba a ringa faɗa ana cewa wana fa wani lokaci baban shi jingina ya bada shi ya karɓo wuski ɗaya ko wuski biyu yace wannan abun aibi ne akan mu abun Allah wadai ne akan mu mutum ya dauki ɗan shi ya bada a matsayin jingina ya karɓo abinci sai yace walakin na narhanuka la'ama sai dai in kana buƙata wato za mu jingina maka makaminmu na yaƙi idan aka ce al-la'ama shine makamin yaki kuma labazin al-la'ama yana daukan suna yana daukan sirki sirki na yaki ma'ana riga ta karfi da mayaki yakan sawa a jikin sa shine yace walakin na narhanuka al-la'ama yace in dai kana so yace zamu jingina maka wato makamin mu na yaki qala sufyan sufyan ibn uyayna Allah ya ji kansa ya ce ya'ani silaha abinda yake nihi da al-la'ama wato shi ne makami don haka ya fassara mana wannan kalma ya ce abinda yake nihi as-silaha wato shi ne makami fa wa'adahu an ya'tiyahu Muhammad ibn Maslama sai ya masa alƙawarin cewa zai zo masa a wani cikin wani lokaci lokacin da ya bashi ko cikin dare ne ya ce zai zo a lokacin nan shi Muhammad ibn Maslama yaje ya shiga gidan Ka'ab ibn al-Ashraf ya lallabe shi hira tayi hira ya janyo shi suka sauko daga cikin wannan kinsa. An gane ko har lokacin nan matar shi ta yi shakka yaya za a yi a cikin daren nan ya fita, ta so ta hana shi, to Allah ya riga ya kaddara da ya janyo shi sai da ya fito da shi bayan gari. To kuma daman a can akwai ɗan uwansa waɗanda ya dakatar da su suka ɓoye, bayan ya huddo shi kawai ba kowa a nan sai suka kai masa farmaki gaba ɗaya suka gama da shi. Shi ne ya ce faqataluhu, suka kashe shi. Don haka kenan aka zo da siga ta jam'i faqataluhu, domin shi Muhammad ibn Maslama ba shi kadai ya kashe shi ba, shi dai shi ya jibinci kisa cewa shi zai iya kashe shi, kuma shi ya shirya wannan dubara. Kuma wannan yana daga cikin abin da ya halatta a shar'ance salo wanda yake wato na yaƙi da abokin gaba kenan, yanda za ka ɗau numfashinsa ka yaudare shi. Kuma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ba da sammacin shi na cewa wa zai iya gamawa da shi, saboda babbar matsalar shi matsala ce wadda babu wata matsala sama da ita, cutar da Allah da manzon shi, cutar da Allah da manzon shi ko wannan kafirci. Amma ga abin da ya kai irin wannan irin domin shi irin cutarwar ba irin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aibanta shi, to shine iya ɗabi'un munafikai. Amma akwai abubuwa waɗanda suke na cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da cutar da manzonsa, amma wanda ba sa kai haddi wanda yake na kafirci, kamar yadda ya gabata a darasinmu na faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, yake cewa yu'dhini ibnu adam, Ubangiji ta'ala ya ce ɗan adam yana cutar da ni, yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu wa biyadi al-amru uqallibu al-layla wa an-nahar, Ubangiji ta'ala ya ce ɗan adam yana cutar da ni domin yana zagin zamani, ni kuma ni ne zamani domin lamarin a hannuna yake, ni nake juye dare da rana. Wannan cutar da Allah ne, amma baya kai haddin, baya kai mutum zuwa kafirci sai dai idan mutum ya halitta haka. Shine anan wato sannan bayan sun gama da shi thumma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sannan suka je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, suka bashi labarin cewa aikin da ya nema ai tuntuna an gama, an share datti daga ban ƙasa, saboda shi kafiri datti ne a ban ƙasa, in an samu damar gusar da wannan datti to gusar da shi ya zama wajibi. Za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, باب الرهن مركوب وملحوب ومحلوب. وقال مغيرة وابن مقسم عن إبراهيم وابن يزيد النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتهلب بقدر علفها والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا هو بن أبي زائدة عن عامر هو بن شراهيل الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك المروزي قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يواشي ونمر ويشي إبراهيم ابن مكسم مكسم wato malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ar-rahanu marqubun wa mahlubun wato kayan jingina dabba ta jingina wato za a iya hawanta in dabba ce wanda ake hawa kamar raƙumi ko doki ko jaki ko alfadari wa mahlub kuma a bar tatsa ce za a tatsa a sha madara misali in kamar taguwa ce ko saniya ko tinkiya ko akuya wato malar sai ya zo da athar na Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga almajiransa Mugira ibn Mukisa Ibrahim ke faɗa cewa turka hudalla bi kadari ala fiha wato batattar dabba da wani ya tsinta to za a iya hawanta a yi amfani da ita amma bi kadari alafiha da gwargwadon wato ciyar da ita da ake idan aka ce alaf shine ingirici kenan dusa da ciyawa da ake ba dabba shine yace bi kadari alafiha gwargwadon abincin da ake ba ta za a hau bayanta wato hulabu bi kadari halabiha alafiha maza Allah yace za a tatsa wanda wato Ibrahim yace wato hulabu yace za a tatsa bi kadari alafiha ta gulgudan abincin da ake bata yace warrahanu mislu yace ita ma jingina kwatancin haka misali kai ne ka tsinci wato raƙumi an gane ko ka tsinci doki ko abin da yake kama da haka to sai ka tsaya ka kiyasta ka kimanta gulgudan abincin da kake bashi abincin da kake bashi to ba laifi kana iya hawan bayan shi kai amfani bakin gulgudan abincin da kake bashi ka labta masa kaya an gane ko bakin gulgudan kenan abincin da ka bashi tambaya za ka yi misali yanzu inda mutum zai dau hayar doki ko hayar raƙumi cewa zai yi aiki na awa biyu ko kuma zai yi wani bulaguro kamar nawa ne ake badawa ka tambayi masana game da haka abinda suka tabbatar maka cewa ga gulgudan abinda ake badawa in awa ɗaya aka dau hayar dabba aka yi amfani da ita to ga gulgudan abinda ake badawa ko sai ka tsaya ka kiyasta abincin nawa ka saya mata kenan bakin iya gulgudan kudin da ka kashe na abincin ta shine bakin iya gulgudan halaccin hawa da zaka yi mata to haka wato tatsar ita dabba wanda take mai nono ita ma zaka iya tatsa amma gulgudan abincin da kake bata idan ka tatsa abin da ya wuce gulgudan abincin da ka bata to wannan abin da ya hayo dole sai ka biya iya abin da zaka yi sai ka aje shi ka tara shi haƙƙi ne na mai ita an gane ko in ya wuce kima haka nan in hawan da kai ya wuce kimar abincin da kake bata to anan duk abin da ya hayo sai a kimanta shi sai ka ci gaba da aje shi haƙƙi ne na mai ita shi anan sai yace warrahanu mislu yace jingina yace ita ma kwatancin haka ne to shine anan wato malam sai yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ar-rahanu yurkabu bi nafaqatihi wato dabba ta jingina manzon Allah yace akan iya hawa ayi amfani da ita bi nafaqatihi amma da gulgudan ciyar wanda ake mata kenan gulgudan ciyar wanda ka mata zaka iya hawa kai amfani sai yace wa yushrabu labanud darri manzo Allah yace nono na dabba wanda take ma'abuciyar nono akan iya tatsa a sha idza kana marhuna wato idan ta zamanto ta jingina ce to haka ba tare da sharadi ba kawai in ta jingina ce mutun ya tatsaye sha a sai ka koma hadisi na biyu kenan zaka gane a hadisi na biyu wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace az-zahru yurkabu bi nafaqatihi wato dabba idan aka ce az-zahru dabbar da ake hawa kenan kamar raƙumi don haka ake kiran shi az-zahra shine yace az-zahru yurkabu bi nafaqatihi ita dabba akan hawo bayan ta bi nafaqatihi wato a gwalo da gulgudan ciyar wanda ake mata sai yace idza kana marhunan in har ta kasance ta jingina ce sai yace wala banu darri manzon Allah yace nonan dabba mahabuciyar nono an gane ko wala banu darri anan an shahi kenan mudaf sai aka wanzar da mudafun ilahi kenan wala banu zakir darri nonan dabba wadda take mahabuciyar nono wato yushrabu bi nafaqatihi manzon Allah yace akan sha a sababin ciyarwar da ake mata idza kana marhuna wato idan ta kasance ta jingina ce sai yace wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa na kan wanda yake hawan dabbar da wanda yake shan nonon ta ci da shan ta kenan ciyar da ita yana kan shi wanda yake amfani da ita dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum aka bashi jinginar dabba in shi yake bata ci da sha to yana halatta ya hawo wannan dabba yayi amfani da ita amma gurgudan kenan ciyarwa da yake mata duk abin da ya karu dole ya tanade shi haƙƙi ne na mai shi da mai dabbar haka ne in dabbar an yi katarin cewa mai nono ce to mutum yakan iya tatsa ya sha nonon yayi iya amfanin sa da shi a sababin kenan ci da sha da yake bata amma in ya wuce kimar ci da sha da yake bata duk abin da ya hayo dole sai ya wannan misali kakan tatsi litir 5 a wuri kaddara cewa duk litir dala 100 ake sayar da shi duk litir dala 100 kaga jika 2 da rabi kai kuma abincin da kake bata bai wuce ba ka kashe mata 300 ko jika 2 idan 300 kake kashe mata to wannan jikka ba haƙƙinka bace dole ka tanade ta haƙƙi ne na wanda yake mai ita an gane ko kamar yanda anan shi Ibrahim ibn Yazid an-Nakhaim yace chai turkabu dallatu bi qadari alafiha wa tuhlabu bi qadari alafiha kenan gulgudan ci da shara kake bata shine gulgudan iya hawan da zaka yana duk abin da ya karu malamai suka ce dole zaka tanade shi game shi wannan haƙƙi ne wanda yake nashi to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana kayan jingina lalle in har ya kasance akwai wani nauyi akan shi wanda ya jingini kayan na kula da wannan abu to ba laifi yakan iya amfani da wannan abu amma bakin gulgudan iya dawainiyar shi kenan kamar misali in dabba ce tunda ita dabba tana buƙatar a bata ci a bata sha mutum ba zai zo ba ya jingina maka raƙumi ko doki ko saniya ko tumkiya ko akuya shikenan haka kawai a ce ran da ya tashi amsa ya zo ya amsa da duk yanda ta haifa ya kura ya tafi da su to ai da wani ya jingina dabbobin shi gaba ɗaya idan ya kasa rike su kenan dan haka anan shari'a sai ta bada dama duk wanda ya jingina dabba in ma abuciyar nono ce kan iya tatsa yayi amfani da wannan nono shine a madadin kenan ci da sha da yake bata haka in dabbar da ake hawa ce kan iya hawa amma asadi kayan jingina baya halatta mutun yayi amfani da su sai da izinin shi wanda ya bada jingina shi wanda ka jingini kayan shi in ya baka izinin yin amfani da wannan kaya da ka ba da wannan da wato in ya baka izinin yin amfani da wannan kaya da ka jingina to ba laifi kana iya amfani da shi amma ba kamar yanda wasu suke musamman mutanen gida kawai mutum ya jingina gona wai shi zai noma ta asali kawai sun tafi akan cewa duk wanda ya baka jinginar gona to kai da ka amshi ji ka karbi jinginar gona kai zaka noma ta to wannan ya saba ma shari'a wanda ya baka jinginar gonar gonar shi ce shi zai ci gaba da noma gonar shi kai kawai kasa ka jingina sai in shi dan radin kansa yace wannan gonar nan da na baka jingina ba laifi idan kana da bukata zan iya ara maka ka ci gaba da noma ta to ba laifi in ya baka izinin ka noma to ba laifi kana iya noma amma in kai ka masa sharadin cewa ni fa bazan jingina wannan gona sai in ka bani izinin in noma ta to kuma baya halatta saboda ka masa sharadin da ya saba ma hukuncin Allah duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 to ba ta ce in ka masa sharadin cewa ni fa bazan karbi jinginar gonan nan sai idan zan no hede in dai ni zan ci gaba da noma ta to baya halatta a lokacin nan baya halatta ko kuma shi wanda zai baka jinginar ya tabbata cewa kawai ba yanda za a yi ka yarda kawai sai in ya baka izinin to baya halatta domin ya saba ma shari'a ko in ya kasance mutane sun maida al'adar haka kawai duk wanda ya jingina shi zai noma to wannan kwata-kwata baya halatta kenan anan mu san cewa kayan jingina matsayin mulki yake ga shi mai shi wanda ya bada jingina kina baya halatta wanda ya jingina kaya ya yi amfani da kayan jingina sai da izinin shi wanda ya bada jingina misali mutum ya zo ya jingina maka keke ko babur sai ka je ka yi garan shi baya halatta ka hau amma in ya baka izinin cewa ba laifi kana iya hawa ka yi amfani da shi to ba laifi kamar yanda wai a da in mutum ya zo ya jingina maka riga shikenan mutum kawai sai ya ci gaba da sa rigar in ta tsufa sai wuya wai sai mutum ya aje ran da ya kawo maka kudin kawai sai ka meka masa wuyar riga summa to wannan kaga duka abubuwa ne waɗanda suke na shiga haƙƙi amma wannan akan yi shi ne a lokacin da tufafi yake da kima yake da tsada yake ba kowa ba yake da shi a irin wancan lokaci shine akan karɓar jinginar riga da sauransu to shine kawai mutum daga ya jingina kayan jingina sai ya ci gaba da amfani da su dan haka dai a takaice anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa kayan jingina bayya halatta a yi amfani da shi sai in ya kasance akwai wani nauyi akan shi wanda ya karbi jinginar kama abin da ya shafi dabba ce akwai ciyar da ita da shayar da ita to in dabbar da ake hawa ce zaka iya hawa ka yi amfani da ita walgwadan ci da sha da kake bata idan mai nono ce zaka iya tatsar nona kai amfani da shi gwalgwadan ci da sha da kake bata kuma na hikima malamai suka ce da manzon Allah ya ce wa yushrabu labanud darri ana shan nonon dabba ma'abuciyar nono kenan idan aka ce addar shine wato tsiyayar nono dan haka malamai suka ce anan inda an ce wa yushrabu labanu idza kana marhuna idan mutum ya zo ya jingina maka gidauniya ta madara ko ta nono kenan kaga baya halatta ka sha me yasa saboda nono ne an riga an tatso shi nonon ne aka jingina maka misali aka jingina maka kuryen nono to ba maganar ka sha ba za ka ce wa ya an ce in aka baka jingina kana yi shi kenan nan nonon da zaka tatsa kenan tunda dabbar ita ba za ta gudanar da wannan nono dole sai an ba ta ci da sha wannan ci da sha da kake ba ta shine kenan madadin nonon da kake tatsa باب الرهن عند اليهود وغيرهم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه واتوانا بابيني واندك بياني كمدى ابن دي زودك من زمان الله صلى الله عليه وسلم نهو كنت بعد جنجنا عوجن بيهودي wa gairihim da wasu su ma'ana zaka iya ba ga yahudi jinginar kayanka ko kuma wani daban misali kamar kan mission da abin da yake kama da haka ko kuma ba da jingina ta takaita ne ga musulmi don haka malam yace babu rahani inda da yahudi baban da ke bayani game da ba da jingina wato ga yahudi wa gairihim da wasunsu shine malam yazo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa cewa ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min yahudiyin qama wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya sayi abinci abun wani bai yahudi wa rahana hudir abu manzon Allah sai ya jingina masa sirken shi na yaki manzon Allah ya karbi tiya sha wani abu ta sha'ir wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi jinginar sirken sa na yaki wanda hadisin ya gabata malam ya koma shigowa da shi anan domin ya nuna mana ba da jingina ba ta takaita ba ga musulmi ko arne kana iya bashi jinginar kayanka kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sirken shi na yaki ne ya jingina ma bai yahudi wanda kamar yanda bayani ya gabata malamai suka ce to me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasa wanda zai ba jinginar silken shi na yaki sai ba yahudi ya karba abinci wasu malamai suka ce akwai ihtimalin cewa manzon Allah ya yi haka don ya bayyana ma jama'a halaccin arne ana iya bashi jinginar abu a galibu ko kuma cewa manzon Allah ya tsallake sahabbansa ya je ya ba ba yahudi jingina ya karba abinci domin guzin cewa kar ya bukaci a bashi abincin baye da kudin da zai bada su nuna cewa sun yafe ba za su karbi kudin ba ko kuma ya kasance babu abincin a wurin wanda zai ramta daga cikin musulmin dole ya je kuma wajen bai yahuda to shine ɗaya daga cikin wannan ukun akwai ihtimala ta kan iya kasancewa don kaza ne ko don kaza ko don kaza a takaice dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci a wajen wani bai yahudi manzon Allah ya bara masa jinginar sirken shi na yaki wannan yana nuna mana halaccin kenan ba da kayan jingina wato ga wanda yake ba musulmi ba tare da cewa ko da makami ne ana iya badawa amma duk da cewa wasu malamai sun takaita cewa in arnan ya kasance zulmi ne wanda akwai alkawari tsakanin shi da musulmi wanda ake kiransu ahlul zimma amma suka ce in wato arne ne wanda yake alharbi wanda akwai yaki tsakanin shi da mu'minai wanda babu wani alkawari babu wani sanya hannu to wannan bai dacewa a bashi jinginar makamin yaki babun idza ikhtalafa ar-rahin wal murtahin wa nahawhu fal bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة انه قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور هو ابن المؤتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب عليم ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين قلت إنه إذا يهلك ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلا ولهم عذاب أليم وتوانا بابيني واندك بياني جمد أبندي سورة منزان الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الراهن والمرتهن idan mai bada jingina da mai karbar jingina wato suka samu sabani shi wanda ya bada jingina yace abu kaza ne na jingina maka shi kuma yace a ko kuma wannan jingina da muka yi wato mun yi ta ne iya lokaci kaza shi kuma yace a kaza ne aka dai samu sabani tsakanin shi wanda ya bada jingina da wanda ya karba idan aka ce arrahin wanda ya bada jingina almurtahin wanda ya karbi kayan jingina to shine manzo Allah yace shine mallan yace idan suka samu sabani wani hauhu da abin da yake kama da haka yace fal bayyinatu wannan barka da Allah yace fal bayyinatu alal muddai wato kawo shaidu na kasancewa akan shi wanda wato ya kai kara duk wanda ya kai karan cewa an masa kaza to dole ya kawo shaida farko abinda alkadi zai nema zai ce ina shaida sai ya ce wal yaminu alal mudda'a alaihi wato rantsuwa ko tana kasancewa akan wanda aka kawo karan sa kira wanda aka kawo karan sa in yayi musu to shi za a rantsa to shine anan mallan sai yazo da hadisin Ibn Abi Mulaika Allah ya ji kansa ke cewa na rubuta takadda na aika ma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wato game da wata tambaya fa kataba ilayya wato sai rubuta takadda ya aiko mun amsar yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qada ya yanke hukunci annal yamina ita rantsuwa alal mudda'a alaihi tana kasancewa akan wanda aka kawo kara an gane ko annal yamina kenan takunu alal mudda'a alaihi ita rantsuwa tana kasancewa akan wanda aka kawo karan sa domin ka'ida idan mutum ya kai kara farko abinda alkali zai tambaye shi idan ya kawo karan cewa an masa kaza an zalunce shi an danne masa haƙƙin sa alƙali sai ya ce to ina shaidu idan ka zo da shaidu sun tabbatar da cewa haka ne to alƙali sai ya yanke hukunci ya baka gaskiya in shaida ce suka yi ta ƙarya to su san abin da zai biyo baya a gobe kiyama an gane ko amma shi alƙali zai yi aiki da zahirin abin da ya bayyana in dai sun ba da shaidar cewa lalle abinda wane ya faɗa cewa an danne masa haƙƙin shi haka ne to wannan kai tsaye alƙali sai ya bashi gaskiya to in kuwa alƙali ya nemi shaidu ga shi wanda ya kawo ƙara ya ce a bani da shaida to alƙali sai ya waiwaya kuma zuwa wanda aka kawo ƙaransa to wane ya kawo ƙaranka ya ce ka masa kaza ka danne masa haƙƙin sa shin haka ne in yayi furci yayi itirafi ya ce eh kwarai haka ne to shikenan alƙali sai ya yanke hukunci dole zai takura shi ya ba mai haƙƙi haƙƙin sa idan ko yayi inkari yayi musu ya ce a ni fa baya bi na komai babu wata alaka tsakanina da shi to anan alƙali sai ya rantsar da shi cewa to rantsi da Allah in har ba haka bane shine anan ya rubuta takarda shi Ibn Abbas ya aika masa cewa annal yamina wato cewa annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci annal yamina alal mudda'a alaihi lalle yin rantsuwa na kan shi wanda aka kawo ƙara, kenan a lokacin da wanda ya kawo ƙara ba ya da shaidu, in shi wanda aka kawo ƙara yayi musu, to alƙali sai ya rantsar da shi. To dan haka kenan wannan yana nuna mana cewa idan aka samu sabani tsakanin wanda ya ba da jingina da wanda aka ba jingina, to in ɗaya daga cikin su ya kai ƙara, to haka alƙali zai yanke hukunci. In shi wanda ya ba da jingina ya kai ƙara ya ce ni adadin abin da na ba shi jingina abu kaza ne, alƙali sai ce masa kawo shaidu. An gane ko? In ya kawo shaidu to sai a ba shi gaskiya, in kuma bai kawo shaidu ba shi wanda aka ba jinginar da ya yi musu, sai alƙali ya rantsar da shi. To haka in shi ma wanda kenan ya karɓi jingina shi ne aka zalunta ya kai ƙara ya ce an masa kaza, to alƙali sai ce masa ya kawo shaidu. In ya kawo shaidu fa lillahi alhamdu, in bai zo da shaidu ba shi wanda ya ba shi jingina ya yi musu, to alƙali sai ya rantsar da shi. Shine malam sai zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa man halafa ala yamini, duk wanda ya rantsuwa yastahiqu biha malan, dan ya cancanci wata dukiya wadda ba tashi ba, wa huwa fiha fajir, alhali ya san rantsuwa ce ta ƙaryayi. An gane ko? Ya san maƙaryaci ne game da wannan rantsuwa da ya kawai yayi ne dan ya ci dukiyar jama'a. Maza Allah ya ce laki Allah, wato Abdullahi dan Mas'ud ya ce laki Allah wa huwa alaihi ghadban, zai haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cike da fushi game da shi a ranar kiyama. Duk wanda ya haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na masa fushi kwa ya kaɗe, kamar yadda Hausawa suke faɗa ba ko mata yi muni, saboda abin da ke biyo bayan fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce azaba. Shi ne a nan Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk wanda ya yi rantsuwa yastahiqu biha malan, dan ya cancanci wata dukiya alhali ba tashi ba ce, ya yi rantsuwa da Allah, wa huwa fiha fajir, halin yana makaryaci game da wannan rantsuwa da yi, laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dan Mas'ud ya ce wannan mutum zai haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai cike da fushi game da shi. Gababan wanda ya kai gaya a wajen cike da fushi, in ka ce gabi mai fushi kenan, gababan wanda ya cike da fushi kenan. Ibn Mas'ud na faɗa cewa Ubangiji ta'ala ya saukar da aya, wato domin gasgata wannan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan, lalle waɗanda suke fansar wato wani ɗan amfani kankan ne na rayuwa, bi ahadillahi game da alƙawari na Allah, wa aimanihim da rantsuwarsu, mutum saboda wani tarkace na duniya mutum ya warware alƙawari na Allah ko ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya a sababin wani amfani na rayuwa. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati, waɗannan ba su da rabo a gobe kiyama. Uba ta farko Ubangiji ta'ala ya ce la khalaqa lahum fil akhirati, wato ba su da wani rabo a gobe kiyama. Uba ta biyu wala yukallimuhum Allah, Ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya. Wala yanzuru ilaihim yawmal kiyamati, Ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo na jin kai a yinin alkiyama. Hukuba ta uku, hukuba ta hudu sai ce wala yuzakkihim, kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Hukuba ta biyar ya ce wala hum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar gadi. Wannan aya tana cikin suratu Ali Imran. An gane ko? Shine ya ce Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya domin gasgata wannan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda ya yi rantsuwa ta ƙarya dan ya ci dukiyar wani, to zai haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama na masa fushi. Ubangiji ta'ala yana cike da fushi game da shi. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suke fansar amfani kankan ne na rayuwar duniya bi ahadillahi game da alƙawarin Allah su warware wannan kansu ko ciwo ba yayi wa aymanihim da rantsaran kansu su yi rantsuwa ta ƙarya dan ne su ci dukiyar jama'a ubangiji ta'ala ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan ba su da rabo a ra'a gobe kiyama wala yukallimuhum Allah ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su kallo na rahama a ranar kiyama wala yuzakihim ba zai dalkake su game da dattin zunubi wala huma azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi sai yace thumma innal ash'a bin qais wato abu wa'ila yake cewa sannan wato al ash'a ibn qais Allah ya kara masa yadda kharaja ilaina sai ya fito wajen mu fa qala sai yace ma yuhaddisukum abu abdurrahman mi abu abdurrahman yake ba ku labari na hadisi abu abdurrahman kinaya ce ta abdullahi dan mas'ud shine yace ma yuhaddisukum abu abdurrahman wani labari ne abu abdurrahman yake ba ku qala sai yace fa haddathnahu sai muka bashi labarin cewa ga abin da ya faɗa mana qala sai yace fa qala sai yace sadaqa yace ibnu mas'ud yayi gaskiya game da abin da ya faɗa muku yace lafiya nazala yace rantsuwa nake da Allah yace wallahi a sababi na wannan aya ta sauka an gane ko ta sauka ne a sababi na shine yace kanatu bayni wa bayna rajulin khusumatun fi bayr wato wata jayayya da rashin zuttuwa ta kasance tsakani na da wani mutum game da al'amarin wata rijiya muka samu ja'i ja da shi fahtasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muka kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni shahidaka shaidunka su zo su ba da shaida au yaminuhu ko kuma shi ya rantsi ɗayan biyu kenan idan kana da shaidu shaidun su zo su ba da shaida au yaminuhu ko kuma yayi rantsuwa ka wadatu da rantsuwarsa in yayi musu ya ce ba haka ba kuntu sai na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi bani da wasu shaidu kuma kai ka ce rantsuwa zai sai ce innahu idan ya halif wala yubali yace ya manzon Allah wannan mutumin fa bai da tsoron Allah rantsuwar yi zai ba zai kula ba zai damu ba yace idan ya halif wala yubali yace ya rasulullahi in har ka ne me yayi rantsuwa yace wallahi rantsuwa zai ba zai kula ba bai damu ba saboda babu tsoron Allah tare da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin nan shi wannan mutum da ya tafi yayin rantsuwa yayin shirin yayin rantsuwa manzon Allah sai yake fada yace man halafa ala yamin gargadi ne manzon Allah yake yace duk wanda yayin rantsuwa yastahiqu biha malan dan ya cancanci wata dukiya ta zama tashi alhali kuma ba tashi bace wa huwa fiha fajir kuma alhali makareci ne game da rantsuwar da yayin manzo Allah yace laki Allah wa huwa alayhi ghadaba sai hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama yana mai cike da fushi game da shi yana mai cike da fushi a kansa kuma anzala Allah tasdiqa zalik sannan ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya domin gaskata wannan fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qara'a hadhihi al-aya sannan sai ya karanta wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahli llahi wa aymanihim thamanan qalilan ila wa lahum azabun alim lalle wadanda suke fansar amfani kankanni na rayuwar duniya game da alƙawarin Allah da rantsaran tsansu sai rantsuwa ta ƙarya saboda amfani na duniya alhali sun tabbata makaryata ne wajiji ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wadannan ba su da wani rabo a gobe kiyama wala yukallimuhum Allah wajiji ta'ala ba zai musu zance yawma wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su ba a ranar kiyama wala yuzakihim ba zai tsarkake su game da dattin zunubi walahum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi kenan domin ya tabbatar mana in aka samu ja'in ja tsakanin mutum biyu ko abin da yake sama da haka, shi wanda ya kai kara ya ce an masa kaza, to alkali sai ya nemi cewa ina shaidu, kamar yadda a nan manzon Allah ya faɗa ga Al-Ash'as ibn Qais, manzon Allah ya ce shahidaka, ina shaidunka, shaidunka su zo su ba da shaida. Aw yaminuhu, ko kuma rantsuwa ta shi wanda aka kawo kara, kamar yadda ya ce qaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna al-yamina 'ala al-mudda'a alaihi, wanda aka kawo kara in yayi musu to shaida zai, wannan rantsuwa zai, dan haka anan manzon Allah yace in yayi musu kenan rantsuwa zai, to anan shine shi kuma sai yaje zai rantse, sai shi Al-Ash'as yake cewa ya Rasulullahi rantsewa fa zai bai da tsoron Allah. To manzon Allah sai ya ja hankalin sa ya gargade shi ya karanto wannan aya. Dan haka a takaice, in an samu sabani tsakanin wanda ya bada shingina da wanda ya karba da abin da ya kama da haka, kina wanda ya kawo kara sai a ce masa ya kawo shaidu, in ba ya da shaidu wanda aka kawo kara in yayi musu toran tsuwa zai yi da Allah, in yayi rantsuwa da Allah shikenan kawai sai a bashi gaskiya, in ƙarya ce yake to kuma zai hadu da Ubangiji subhanahu wata'ala yana mai cike da fushi da shi a ranar kiyama. Dan muka zo ƙarshen wannan littafi na jingina, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskurar da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.